A yanzu haka dai masu aikin ceto na can na neman wasu mutane da ba a tantance yawansu ba da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a jihar Niger, Nigeria. Rahotanni dai sun nuna cewa ‘yan bindiga ne suka auka a garin Shata da ke yankin karamar hukumar Muya, al’amarin da ya sa mutane a cikin firgici suka hau jirgin ruwan kwale-kwalen domin neman tsira daga waɗannan ‘yan bindiga. Amma sai jirgin ruwan ya kife da su. Wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce ya zuwa yanzu an samu damar lalubo wasu gawarwaki takwas.
Bandits din da sun shiga kauye din so da gwarawa suka gani bandits din sai suna gudu suka tafi bakin ruwa. Lake by the river side. To sun shiga kule-kule kenan don gudu kana kama su kana kidnapping nasu. To sai jirgin ruwan capacity din na kwashi abun yayi over. To da ya kai sakin ruwa ko sai ya sinke ya capsize. Duka mutane da suke cike suka abuga.
Yanzu an gan su koko.
Only 8 bodies have recovered. Dead bodies for now.
Gawawaki takwas.
For now.
Mutum nawa ke cikin kwale-kwalen?
Kwale-kwalen yana da capacity din mutane 100.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari. Amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce a hukumance sun samu labarin wannan bala'i.
A hukumance mun samu tabbatar aukuwar wannan al'amari. Kawo yanzu mutane takwas, Allah ya musu rasuwa.
Wasu na maganar mutanen da ke cikin jirgin nan sun kai mutum 100. Ya gaskiyan bayanin ya ce.
To, abin da zan iya tabbatar maka a hukumance. Kumance inda kuka suka rasu akwai matan aure biyu akwai yara guda takwas. To amma dai ana ta bincike da kuma aikin ceto idan Allah ya sa an same su ya Allah sun saboda dimaucewa ko wani abu sun fada wani wuri ana iya ganin su don a samu ba su kulawa da ya kamata.
Na'am, shi wannan jirgi ina ya tashi kuma ina za shi?
Daga bangaren Galkogo ya tashi inda wannan ɗan bindigan daji suka afka magarin so mutane na neman yadda za su yi su tsira zuwa wani bangare wanda za su samu kyakkyawan tsaro da kulawa.
A yanzu dai ana sa ran samun ƙarin bayani zuwa safiyar Alhamis ɗin nan akan adadin mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwan kwale-kwale. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Minna a Najeriya.